الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين هكا وما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da amincewar sa da kuma kaddarawar sa ya sake kaddara haduwar mu a daidai wannan lokaci mai albarka ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na aqidatul atfal fi tauhidil muta'al aqidar yara wajen kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wanda a yau muna asabar 28 ga watan 12 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa al-lisahi ya tabbata a yau wannan zai zamanto ina ga darasi na 7 cikin wannan karatun namu da muke na cikin wannan littafi idan ba manta ba a satin da ya gabata mun tsaya karshen tambayar da malam yake akan hal huwa hayyun aw mayyitun yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai a yanzu haka koko ya koma ga Allah madaukakin sarki wanda mun yi bayani mai tsaho karkashin wannan to za mu dan idasa bayani kadan sannan sai mu ci gaba kafin mu idasa bayani ina sake jaddada yanda tsarin karatun mu yake tafiya da farko za mu karanta tambaya da amsa mu kai daidai gabar da muke so mu tsaya sannan sai mu dawo mu yi karin bayani mu kawo hujjoji daga alqur'ani da hadisi da kuma maganganun magabata sannan kuma idan akwai wasu mas'aloli da muka sani sai mu kawo karkashin wannan tambayoyi to tambaya ta gaba malam yace su'al bimadha ja'a nabiyuka da menene annabinka yazo menene annabinka yazo da shi jawab sai yace amsa yace ja'a bid-dinil islami yace yazo ne da addinin musulunci su'al tambaya ta gaba yace ma dinuka to yanzu mun ji annabinka yazo da addinin musulunci yace to kai menene addininka ma dinuka menene addininka jawab sai yace diniyal islam yace musulunci shine addini na ma'ana addinin musulunci nake kenan su'al tambaya ta gaba yace hal yaqbalu Allahu dinan ghayrahu yawmal qiyama to bara mu fassara gaba gaba yace hal yaqbalu Allahu dinan shin Allah zai karbi wani addini ghayrahu wanda ba musulunci ba yawmal qiyama a ranar alqiyama shin a ranar tashin alqiyama Allah zai karbi wani addini wanda ba na musulunci ba jawab sai malam yace la yaqbalu Allahu dinan ghayrahu yawmal qiyama yace Allah ba zai taba karbar wani addini wanda ba na musulunci ba a ranar tashin alqiyama su'al tambaya ta gaba malam yace to ma hiya aqidatuka mecece aqidarka daga cikin aqidu da adda kai a cikin addinin musulunci wanda suke rabuwa zuwa ga musuluncin kenan yanzu malam yayi mana bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da addini na musulunci sannan sai ya tambaye ka shin wani addini ne kake sai yace addinin da mutun ya kamata yayi shine musulunci sannan yace shin Allah zai karbi wani addini wanda ba na musulunci ba yace a'a Allah ba zai karba ba a ranar alkiyama to a cikin musuluncin akwai wasu musuluncin sai ya zamanto mutane sun rarrabu wane ya ce shi ne kaza, wane ya ce shi ne kaza, wane ya ce shi ne kaza, ko wa'innan su ce su ne kaza, wa'innan su ce sunan su kaza, wa'innan su ce sunan su kaza. To shi ne sai malam ya ce, to kai mahiya aqidatuka, wace aqida kake a cikin wa'innan aqidun da adakwai? Jawab, amsa, sai ya ce hiya aqidatu ahli sunnati wal jama'a. Yace aqidata ita ce aqidata ma'abuta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jama'a, kuma wanda suke kan tare da jama'a. Zamu yi bayani akan wannan duka gaba daya. Tambaya ta gaba malam yace man hum ahlus sunnati wal jama'a. To suwa ne ne ahlus sunnati wal jama'a? Suwa ake ce ma ahlus sunnati wal jama'a, ma'abuta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wanda suke tare da jama'a? Jawab, sai malam yace humul ladhina kanu ala mithli ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Yace sune wa'innan wanda suka kasance suka doge ala mithli ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, suke kwatantawa, suke nan akan kwatankwacin abinda annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya kasance a kansa, wa ashabuhu da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan su ake ce ma ahlus sunna. Tambaya ta kusan karshe wanda zamu tsaya akan ta shine malam yace limadha sumu bi ahli sunna, yace to saboda menene aka kira su da ahlus sunna, me yasa ake ce musu ma'abuta sunna? Jawab, malam yace amsa, yace listimsakihim bi sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam, yace saboda ruko da suka yi da sunna annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Tambaya ta karshe wanda zamu tsaya akan ta shine malam yace su'al ma hiya sunna. To ana magana tun dazu aqidan mu ita ce ta ahlus sunna. Su wane ne ahlus sunna? Su ne wanda suka kasance akan irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sahabbansa. Me yasa ake ce musu ahlus sunna? Yace saboda sun riko, suna ruko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To har yanzu dai sunna take maimaituwa, sunna take maimaituwa. To shine sai malam yace to ma hiya sunna? To wai me ake ce ma wannan sunne? Ana ta cewa sunna, sunna, sunna. To menene wannan sunne? Sai yace hiya diddul bid'a, yace ita ce kishiyar bid'a. To kaga har yanzu dai malam bai fito mana da sunna a fili ba. Yace ita ce kishiyar bid'a. To amma dai kamata yayi mu shi gaba. Malam yace kuma su'al ma hiyal bid'a. To tunda mun shi ita sunna ita ce kishiyar bid'a, to mice ce ita kuma bid'a? Tunda ita ma sabuwar kalma ce, ba mu san ta ba. Sai yace al bid'atu, yace ita bid'a hiya ihdathu amrin, yace shine shigo, fara wani abu, fiddini, a cikin addini, a kawo wani abu a sa shi cikin addini, wannan abun yashbahu an yakuna minhu, ya kusa ya zamanto shi addinin ne, kama an kawo shi cikin addinin, kuma in ka kalle shi zaka ga yana kama da addinin, walaysa minhu, amma baya cikin wannan addinin. To wannan shi ake cewa bid'a. Ma'ana shine a faro a kago wani abu, a fara yin shi, a sa shi cikin addini, ma'ana da sunan ibada ce ake ma Allah, wanda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan abu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ce mutane su yi ba, ba a yi a gaban shi ya bari an yi ba, sannan kuma shi karan kanshi bai aikata ba. To wannan shi ake ce ma bid'a, domin idan ka kalle ta zaka ga tana kama da addini, amma ba addini bane ba. To ina ga ya kamata mu tsaya nan, duk da akwai wasu gaba wanda suke da alaka da wannan, amma lokaci ba zai ba mu dama mu yi bayani mai bayanai a game da wannan abubuwan da muka karanta ko tambayoyin nan. A farko malam yace bima za ja'a nabiyuk, da menene annabinka sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi? To wannan idan muka koma baya, tambaya ta baya da malam yayi akan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayayye ne ko matacce ne, a wancan karatu mun yi magana akan mun kawo dalilai da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah madaukakin sarki, wanda komawa ga Allah babu wani wanda ba zai koma ga Allah ba. Shi yasa wai ba a da buƙatar wai a karanto ma mutum aya ko hadisi kan cewa sai ya mutu, shi da kanshi ya yarda zai mutu. saboda yau idan zaka tare mutum kace da Allah gwada mini mahaifinka sai ya gwada maka baban shi kace to gwada mini kakanka ya gwada ma kakanka kakan shi sai kace da Allah gwada mini baban kakanka watakila in ya iya gwada ma shi in kace to gwada mini kakan babanka zai ce yayi ne babu shi ya mutu ashe wannan yake nuna shi ma lokaci yake jira wata ran shi ma za a tambaye dan shi ko jikan shi ko na abu makamanta ka yace ayi ya mutu wanda kuma Allah madaukakin sarki da kanshi ya ambata kullu nafsin dha'iqatul maut duk wani mai rai kowace rai to za ta dandanu mutuwa duk wata rai da take doron duniyan nan sai ta dandanu mutuwa me yasa saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsara al'amarin shi to kuma zaka ga Allah madaukakin sarki da kanshi yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu kullu shay duka duk wani abu ashay anan tana daukan kowa da kowa duk halittun Allah kullu shay'in gaba daya halikun ma'ana za su mutu dukansu za su mutu illa wajha kawai fuskar Allah madaukakin sarki kadai za ta tsaya bi ma'ana Allah kadai ne ba zai mutu ba saboda shi Allah rayayye ne hayyun bila maut rayayye ne wanda shi baya mutuwa tun baya ba zai mutu ba ya rayu kuma har abada ba zai taba mutuwa ba saboda shi ya halicci mutuwar ma hatta ita mutuwar a wancan lokaci a wancan karatu mun bayyana ita ma ranar tashi alkiyama za a yanka ta ita ma za ta tsinci mutuwa to shi yasa Allah madaukakin sarki yace kullu nafsin dha'iqatul maut duk wani rai sai ya dandana mutuwa a ranar tashi alkiyama to wannan yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rayuwa yayi rai gare shi a cikin shi wannan yake nuna maka kenan ayoyi ne suka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah madaukakin sarki kuma da bai koma ga Allah ba ai da yanzu mun gane shi tunda dai ba zai koyu ba mutumin da yake da rai dole zaka gane shi a yanzu to wannan yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai dai akwai rayuwa wadda ake ta barzakhiyya wadda hadisi tabbatacce yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabawa su suna rayuwa a cikin kabarinsu har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna suna sallah a cikin kabarinsu daga cikin lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi Mi'raji da shi ya haɗu da annabi Musa yana sallah shi kuma annabi Musa ba yau ya rasu ya koma ga Allah ba kaga wannan yake nuna maka kenan annabawa suna da wata rayuwa keɓantatta ita ba irin ta duniya bace ba rayuwa ce da ake kiranta hayatul barzakhiyya rayuwa ce ta kabari amma su tasu ta sha bamban daga magarin mutane me yasa saboda falalarsu a wajen Allah madaukakin sarki to wannan shine kenan amma malam da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai yace amma wa addinin sa baqin addinin shi wanzazzene bi ma'ana addinin shi zai ci gaba ila yaumil qiyama har ranar tashi alqiyama domin Allah madaukakin sarki ya ce ya turo da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ilan nasi kafatan zuwa ga mutane gabaki ɗayan su amma zaka ga wasu annabawan Allah madaukakin sarki yana takaita su ne zuwa ga wata al'umma annabi Musa zuwa ga bani Isra'ila aka tura shi su kadai annabi Musa zaka ga mafi yawanci annabawa zaka an yi tura su ne zuwa ga al'ummomin su shi ma annabi Lutu zaka ga an tura shi zuwa ga al'umma ce zuwa ga al'umma shi ba duk duniya gabaki ɗaya ba shi yasa zaka iya samun wasu annabawan ma sun rayu lokaci guda amma ba waje guda suke ba bi ma'ana kowane yanki kamar continent kenan kamar munan yankin Africa zaka iya samun wani annabin ada saboda ba a turo shi zuwa ga mutane gabaki ɗaya ba wani yana yankin Africa wani yana yankin Asia wani yana yankin Africa wani yana yankin abin da ya shahi ina ma za a kira shi yankin dai abin da ya shahi Turawa da sauransu to zaka ga mafi yawanci haka ne ko America ko wani abu makamancin haka to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa to shi yasa addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da musulunci yazo ne har ranar tashi alkiyama bi ma'ana babu wani annabi da zai zo bayan shi to malam yace tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sannan kuma addinin su wanjeje ne har ranar tashi alkiyama to menene yazo da shi menene wannan addinin nasu shi yasa yace bi ma za sha anabiyuka da menene annabin naka yazo shine sai mala yace ja abiddinil islami yazo ne da addini na musulunci to wannan yake nuna maka cewa addini da ya kamata mutun ya rike shine addinin musulunci tambaya ta gaba mala yace majinuka domin tambayoyin nan biyu suna da alaka da juna ko ukun ma yace majinuka menene addinin ka yace diniyal islam addini na shine addinin musulunci sannan sai yace hal yaqbalu Allahu dinan ghayruhu yawmal qiyama shin Allah zai karbo wani addini wanda ba musulunci ba a ranar alqiyama sai yace a Allah baya karba wani addini wanda ba na musulunci a ranar tashi alqiyama ba to kaga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci me yake nuna maka haka shine idan kaje cikin alqur'ani zaka dibi ayoyi da yawa wanda suke nuni da haka daga ciki akwai ayoyi guda uku waɗanda suke masu kama da juna daya cikin suratul tauba daya zaka same ta a cikin suratul fath daya kuma zaka same ta a cikin suratul saf Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kulli to karshen ne suke bambanta ayar da take cikin suratul tauba da ayar da take cikin suratul saffi su karshen nasu iri guda ne da Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kulli sai Allah yace walau karihal mushrikun zaka same su sun kenan ayat ta maimaitu cikin suratul tauba da cikin suratul saff amma aya ta cikin suratul fath ta kusan karshe sai Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kulli sai Allah yace wa kafa billahi shahida inda suka bambanta kenan to kaga ayoyin suna kama da juna to wannan ayoyi guda uku kadai suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da addinin musulunci domin Allah madaukakin sarki ya ce huwal ladhi Allah shine wanda arsala rasulahu ya aiko da manzansa bil huda da shari'a menene wannan shari'ar shine wadinil haqqi da kuma addini na gaskiya bi ma'ana Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a da kuma addini na gaskiya shari'ar nan dai ita ce addinin an ambaci shari'a ne shine suke cewa zikrul khas ko zikrul am ba'da al khas domin an fara ambata abin da ya shafi shari'ar ne sannan sai aka ambaci addini domin ita shari'ar tana cikin addini to wannan yake nuna Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko da manzonsa da shari'a da kuma addini wanda yake na gaskiya li yuzhirahu ala ad-dini kulli dan ya dora shi ya zamanto shine ya zamanto mafifici akan dukkan sauran addinan gaba daya walau karihal mushrikuna koda mushrikai suna kyamata haka ba su so Allah mado ba su so a gane addinin musulunci ko sun ki ko sun so sai Allah ya fifita addinin musulunci to wannan me yake nuna maka kuma manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ake nihi a baya baya inda muka zo game da maganar da malam yayi tambaya ta cewa man nabiyuka wane ne annabinka mun yi bayani game da ita wannan aya ta kusan karshe ta cikin suratul saff domin da Allah madaukakin sarki yayi shiru akan cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun to da wani ma yana iya zawa ya ce shi annabi ne amma sai Allah madaukakin sarki ya ambace shi annabin da ya aiko domin an samu wasu da suka hito bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi da'awa ta annabta suka ce su annabawa ne wai har ana cewa akwai wata mace saboda tambada da lalacewa wai wata mace ta zo ta ce wai ita ba annabiya ce wai menene hujja saboda hadisi ya zo ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce la nabiyya ba'di babu wani annabi a bayana, babu. Wai ita hujja ta, wai kuma za ta kafa hujja da wannan hadisi, wai sai ta ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce la nabiyyatun ba'di ba, bai ce babu wata annabiya mace bayana ba, ai ya ce babu annabi namiji bayana. To kadi ba kaga wannan ai shirme ne, domin Allah madaukakin sarki ya ambata cewa shi yana aiko da mazaje ne, ba mata yake aikowa a matsayin annabawa ba. Sannan kuma sai Allah ya ce kenan a cikin, bayan ya ce waqafa billahi shahida, sai Allah ya ce Muhammadur Rasulullah. Kaga wannan yake nuna ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad shine ma'aikin Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini wanda yake na musulunci, shi yasa in ka bibi wannan ayoyi zaka gani. Sannan kuma aya karara ta zo a cikin suratu Ali Imran da Allah madaukakin sarki yake cewa inna ad-dina 'indallahi al-islam, lalle addini a wajen Allah shine musulunci. Amma anan kamar yanda na ambata akwai wata mas'ala, domin shi addini a wajen Allah shine kawai musulunci, amma a wajen mutane za a iya samun wani addini wanda ba musulunci ba, wanda kuma hatta Al-Qur'ani ya ambata haka. A cikin suratul kafirun Allah madaukakin sarki ya ambata lokacin da kafirai ko mushrikan Makka suke jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa su zo su hada baki. Yau idan aka je masallaci aka yi sallah, gobe sai a tayi wajen gumakan su a bauta musu. Jiba a zo a masallaci a yi sallah, gata a je wajen gumakan su a bauta musu. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kaga Allah madaukakin sarki a ƙarshe sai ya ce ya manzo Allah ka ce musu lakum dinukum, addininku na kafirci naku ne, ku rike shi. Wali din, ni kuma addini na musulunci nawa ne, ni ma ku bar da addini na. Kaga sai Allah ya kira addinus na kafirci da din, addini ne. To amma a wajen Allah addini kawai shine addinin musulunci. Wannan kenan shine abin da ya kamata mu rike. Shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yabtaghi ghayral islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya riki wani addini wanda ba na musulunci ba, falan yuqbala minhu, Allah sai yace falan, aka kawo fa'un, ita wannan fa'un kin suna cewa tufidul aqu ma'a ta'qib, ita fa'un tana nuni yanzu kuma da sauri. Duk wanda ya riki addinin musulunci, addini wanda ba na musulunci ba, to shikenan ya bar hanya. Kuma sai aka kawo lan, falan, Allah ba zai taba lan har abada, falan yuqbala minhu, Allah ya ce ba za a taba, ba za a taba karban mushi ba. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, kuma a ranar tashi al kiyama zai tashi tare da mutane waɗanda suke asararru. Su wane ne asararru? Su ne in wuta. Abinda ake nufi kenan, kaga wannan yake nuna ashe la yaqbalu Allahu dinan ghayra al islam yawm al qiyama, Allah ba zai taba karban wani addini wanda ba na musulunci ba a ranar tashi al kiyama. To a takaice wannan shi yake nuna cewa addinin musulunci shine da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kuma wannan addinin yana kira zuwa kadaita Allah madaukakin sarki shi kadai wajen bauta. Duk wani abu da za a ce ibada ne, to addinin musulunci yana kira da abota ma Allah shi kadai. In dai bauta ce, to Allah kadai ake ma. Sannan shi wannan addinin yana kira zuwa ga abin da ya shahi imani, da abin da ya shahi imani da Allah da mala'iku da littattafan Allah madaukakin sarki da manzanni da kuma ranar tashin alkiyama da kuma kaddara ta alkhairi ko ta shari, wanda rukunai ne na cikin mi rukunan imani guda shida, wanda ranar Laraba kuna karanta arba'in an-nawawi tare da Sheikh Mala Abdullahi hafizahullahu ta'ala, ina kuna cikin wannan hadisi na biyu, wanda wannan hadisin da kuke da ake karantawa yana daga cikin hujjoji da suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da addinin musulunci. Domin a cikin hadisin mala'ika Jibril da ya shiga ta ta siffar mutum dan adam yayi shiga abun mamaki kamar yadda sayyidina Umar ya ambata, domin sayyidina Umar shine rawi wannan hadisi, yake cewa kun san a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutane da yawa, ya zamanto kuma babu gini irin namu da adakwai da yawa haka, kuma ya zamanto ƙasa ce babu irin wannan goduron da adakwai da sauransu, kenan dole in dai mutun yayi bulaguro sai an samu kura a jikin shi ko a jikin gashin shi ko a jikin tufafin shi. To abun mamaki yace suna zaune sai wani mutum ya zo musu, shi wannan mutumin ba su taba ganin shi ba, ashe da a garin Madina yake da sun san shi amma ba su taba ganin shi ba, wannan yake nuna kenan bako ne. To amma in bako ne kuma ya kamata a ganshi da kura a jikin tufafin shi ko kuma a jikin kan shi. To amma sayyidina Umar sai yace abun mamakin shine shadidu bayadu thiyab, yace tufafin shi hori ne tas babu alamar kura a jikin su, shadidu sawadi sha'ri yace kuma gashin shi baki ne lut babu wani kura jajjaja ta haukan shi babu alamar bulaguro, kuma yace la yura alaihi atharu safar, ba a ganin me yake da suna alamun bulaguro a tattare da shi. Kuma yace abun mamakin wannan mutumin da yazo sai da ya huce duk sahabban gaba daya, sai da ya je har zuwa kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zauna, wannan yake nuna maka ashe ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma dai zai yi wuya a ce mutum ne, amma su ba su gane ba sai daga karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu. To a cikin wannan hadisi ne sai sayyidina Umar yake cewa da yazo sai yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi wannan mutum yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake tambayar shi game da abin da ya shahi al-islam, da farko yace akhbirni anil islam, ba ni labari game da musulunci. To kaga wannan yake nuna ashe addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine me, shine addinin musulunci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari game da addinin musulunci kan cewa addinin musulunci shine me, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أنزل الله صلى الله عليه وسلم يقيا مشاكا تواننا كاقينا نون تبس الدين دا النبي صلى الله عليه وسلم يزود شيء شين الدين المسلم تي تبايا حكا آيوين دا مكو كرنتا دا سكي نوني أكن تيوا addini a wajen Allah shi kadai ne addinin musulunci, sannan kuma Allah madaukakin sarki baya karbar wani addini wanda ba na musulunci ba. To tambaya ta gaba mallam yace ma hiya aqidatuka, aqidaka micece aqidaka, na dan fara bayani dazu game da wannan tambaya, domin nan mallam ya kawo mana bayani akan addinin musulunci. Wannan Allah sallallahu alaihi wasallam dai da musulunci yazo, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya riki wani addini da wanda ba musulunci ba, to a ranar tashi alkiyama Allah bai karɓa wannan addini. To amma a yanzu sai aka samu wasu ikhtilafat tsakanin abin da ya shahi musulmai, wannan yana kiran kanshi musulmi ne amma yana kiran kanshi da wani suna daban, misali dan dariqa, dan izala, dan ahlus sunna, dan kaza shi'a, dan wane ne ga sunan da yawa. To shine sai mallam yace to ma hiya aqidatuka, me yasa domin yanzu musuluncin an cakuɗa shi da wani abu wanda ba musulunci ba, wane sai yace shi musulmi ne amma sai yace shi dan kaza ne, wane ma shi ma yace musulmi ne amma dan kaza ne, kuma da wancan da yace shi dan kaza ne, da wanda yace wancan da yace shi dan kaza ne, duka suna zuwa su yi sallah, duka suna zuwa aikin haji, duka suna yin azumi. To shi kuma Allah ya ce kawai musulunci ne duk wanda ya rike musulunci to ya tsira, a ranar tashi alkiyama wanda ya rike koma bayan musulunci to bai tsira ba, saboda wannan aqidun a cikin su akwai wanda suke da bata, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa Yahudawa sun kasu kashi 71, Yahudawa yanda a cikin musulunci akwai ɗan dariqa kaza, dariqan ma ba guda ba, tijaniya, qadiriyya, wacece wacece suna da yawa. To yanda izala, salafiya, shi'a, duk dai ga sunan. To haka su ma yahudawa sun kasu kashi 71, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nasaru sun kasu kashi 72. Shi yasa zaka ga su ma suna da bambance bambance, akwai evangelic, akwai wacece, akwai wacece, duk sun dai me yake da suna rarrabu. Haka kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasa taftariqu ummati, yace al'umma ta ita ma za ta rarrabu har zuwa kashi 73. Manzo Allah yace kullu hafin nar illa wahida, manzo Allah yace dukan su wuta za su shiga sai kashi guda ɗaya daga cikin kashi 73 nan. Duk wannan kashi 72 manzo Allah yace duk wuta za su tafi, kashi ɗayan nan su ne za su shiga aljanna. To wannan kashi ɗayan manzo Allah bai ce su ne ‘yan ɗariƙar Tijaniya ba, bai ce su ne ‘yan ɗariƙar Ƙadiriyya ba, bai ce su ne ‘yan Izala ba, bai ce su ne ‘yan Salafiyya ba, bai ce su ne ‘yan Shi’a ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su ne wanda suka kasance a kan abin da ni na kasance a kai da sahabbaina. Duk wanda zai bibiyi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai yayi, abin da sahabbansa kadai suka yi, yake kwaikwayo yana yi, to wannan shi ake nufi, koda ba wai kungiyarka yake ba, koda ba dariƙarka yake ba, in dai abin da yake bi shine alqur'ani da sunna, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yanda sahabbansa suka yi, shine abin da yake yi, to shikenan dama abin da Allah madaukin sarki yake so kenan, abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata kenan, koda baya cikin kowace kungiya. Wannan shine abin da yake ake kai ruwa rana a yanzu akan shi, ayi ta cece ku ce akai, abu ne mai sauki kawai. Abin da manzon Allah yayi gashi nan ayoyi sun tabbatar, hadisai ingantattu sun tabbatar, ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, shikenan. A saki kowa, kawai a rike annabi sallallahu alaihi wasallam, domin shi ne Allah ya aiko dama. To sai ka ga ka zauna lahiya ka tsira. To shi yasa sai malam ya tambaya, mecece aqidarka? Me yasa shi kuma malam sai ya ce hiya aqidatu ahli sunnati wal jama'a, yace aqidata ce ne aqida ahli sunna wal jama'a. Idan aka ce ahli sunna wal jama'a, malam shi ma sai ya bayani a tambaya ta gaba, sai ya ce to wani yana iya cewa to ahlus sunna wal jama'a kuma su kuma su wane ne, sai malam yace to zakata man hum ahlus sunnati wal jama'a, su wane ne wannan ahlus sunna ke, wa ake ce musu ahlus sunna, su wane ne, sai yace humul ladina kanu. Kaga malam shi ma bai ce su ne su wane ba, ɗan ɗariƙa, ɗan izala, ɗan kaza, a'a, sai yace humul ladina kanu ala mithli ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yace kawai ahlus sunna shine wanda yake akan karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa, shikenan. Ba ka tsaya karin bayani da sauran, wannan kawai shine wanda yake kasance akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance, kuma sahabbansa suka kasance akai, to shine ahlus sunna. Ko a ina yake, wannan ana kiran shi ahlus sunna ne. Akwai wata kungiya da ake ce mata ahlus sunnati wal jama'a a Niger, kungiya ce da take dauke da wannan suna. To koda mutum ba cikin kungiyar yake ba, in dai yana aiki da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ya zama ahlus sunna. Ko dan izala ne yake aiki da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa, annabi ya kasance a kai, kuma sahabbansa suke a kai, ya zama ahlus sunna. Wanda ba dan izala, ba dan ahlus sunna wal jama'a ba, in yana aikata wannan kadai abin da ya imani da shi kenan, to shi ma ya zama ahlus sunna. Zaka kawai ana ta ba kai, ana ta ba mutane wahala ne da sauransu wani abubuwa makamancin haka. To kaga malam sai ya ce ahlus sunna wal jama'a su ne wanda suka kasance akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akai, kuma sahabbansa suka kasance. Akwai karin bayani game da wannan, zamu zo a baya, daga baya, saboda tambayoyin suna da alaka da juna. To malam sai ya ce kuma limala sumu bi ahlus sunna, yace to me yasa ake kiransu ahlus sunna, saboda mi, menene dalilin da yasa ake kiransu ahlus sunna? Sai yace listim sakihim bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, yace saboda sun rike sunna annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kadai yasa ake kiransu ahlus sunna. Ashe koda kana kiran kanka ahlus sunna, matukar baka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to baka zama ahlus sunna na gaske ba, ka zama dai ahlus sunna a baki, amma ba da gaske ba. Domin akwai abin da ya kamata mutane mu gane cewa su ahlus sunna ma ba kawai ka zo ka ce ni ahlus sunna ne a baki ba, tabbas sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga ciki ne ajege mu, iya daga ciki shine kada ka sanya tufafin ka ya ja kasa, kada ya huce idan su ya dage sama, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba kawai wa'annan kadai ake ce ma sunna ba, domin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa. Mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mutane, yanda ya mu'amalance su, in ka kwaikwayi wannan sunna ce, yanda ya mu'amalanci kristoci wanda aka yi alkawari da su bangaren abin da ya shahi rayuwa, ba bangaren addini ba, domin bangaren addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa mu'amalanta abin da ya shahi kristoci da mushrikai ba, a'a bangaren rayuwa mu'amala yau da kullun saye da sayarwa, yanda manzon Allah ya mu'amalanci kristoci da mushrikai, wannan zaka mu'amalance su kyakkyawan mu'amala, ba matsala ne ba, wannan sunna ce. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a gidan shi da iyalan shi, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda manzon Allah yake sallah, sunna ce wannan. To saboda haka ba wai kawai dan mutum an gan shi da wani bangare daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, shike nuna da yayi wani abu sai a ce ai dawa da ahlus sunna haka suke, a'a shine yayi haka nan, ba wai su ba, in kai musu hukunci gabaki ɗayan su ka zalunce su. Misali wani ne yake da parcel, ina yawan ba da misali da gini, wani yake da parcel sai ya dauko ma'aikata su mushi aiki, da ya dauko ma'aikata su mushi aiki, misali parcel biyu gare shi, masu wannan aikin sai suka dan yi aiki, suka yi aiki yanda ya ce ayi, wa'incan wanda suke wancan aikin sai suka yi wani aiki wanda ba shi ya sa su ba. Yanzu idan ya zo hukumta su, shin wa'incan ba gini ne suka yi ba? Su ma ai wa'incan gini suka yi, duka dai gini ne, to zai ce dukan su guda ne, duk 'yan banza ne, a'a saboda wa'incan sun yi abin da ya dace. Ba zai ce duk magina 'yan iska ba ne ba, ko kuma ba su da alkawari, zai ce wasu daga cikinsu irin su wa ne. Yawwa, to in kai haka ka yi adalci kenan. To shi yasa saboda ruko da sunna, kuma kaga anan da malam yace saboda suna ruko da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka kira su da ahlus sunna wal jamaa. Sannan kuma mafi yawancin musulmai ana kiran su da ahlus sunna, mafi yawanci daga ciki, domin mafi yawanci a da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin sahabbai ahlus sunna ne mafi yawanci, babu wani ikhtilafi mai tsanani a ciki, babu wani ikhtilafi mai tsanani a ciki. Kawai abinda yake kowa yana kokarin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai sun tafi mafi yawanci, musamman khulafa'ur rashidin, sai zamanto an fara rarrabuwa da yawa. To da wannan lokacin ne sai musulunci ya shiga wani yanayi, amma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawanci ana kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Sannan kuma su ahlus sunna, dalilin da yasa ake kiransu da ahlus sunna saboda su suna aiki ne kadai da alqur'ani, abinda alqur'ani yace, da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ingantatta. Domin a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba ingantattu ne daga manzon Allah ba, akwai wanda ƙarairayi ne aka shingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zaka ga ana cewa hadisin wane, wannan hadisin ingantacce ne, ma'ana ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai a ce maka wannan hadisin da'ifi ne, bi ma'ana bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wai me ake nufi da bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba? Saboda akwai matsala wajen hanyar da aka samu wannan hadisin, domin kun san hanyar da ake bi a samu hadisi, wallahi ɗan uwa, hanya ce mai tsauri, ba wai daga wajen kowa ne ake karɓar zance ba. Wallahi da a ce yanzu ana karɓar hadisi a wajen mutanen yanzu, da wallahi wanda za a karɓi hadisi a wajensu yanzu wallahi kaɗan ne, saboda da yawa daga cikin waɗanda suke kiran kansu malamai ne, za ka same su ba su da rukun amana, ba su da gaskiya, ba su da rukun amana, ga zalumci, ga kaza da sauransu. Shi kuma hanyar da ake bi a karɓi hadisi, sai an samu hanya tabbatatta, ingantatta, za a ce wane ya ji daga wane, sai a bincika a ga shin wane da ya ce ya ji daga wane. Misali Musa ya ce ya ji daga Ibrahim, to za a bincika ne. Yanzu da aka bincika sai aka ga Musa ashe Ibrahim ya mutu da shekara 10 sannan aka aihi Musa, dan Allah ta yaza ai Musa ya ji daga Ibrahim. Ibrahim ya mutu bayan shekara 10 shi aka aihi Musa nan ma, kuma shi Musa yanzu yazo yace ya ji daga Ibrahim, wannan ai ƙarya kawai za a ce. To duk wani hadisin da kaji an ce da'ifi ne, to wataƙila an samu irin wannan matsala kenan a ciki, busa haɗu da wanda ya ce ya ji daga gare shi ba, ba yanda za a iya ji shi daga gare shi ba, saboda kuma a lokacin babu irin wannan portable da sauransu wanda za a aje maganar shi, ko za a ɗauki bidiyon shi a aje a ce eh tabbas na ji ne amma ta bidiyon shi da na saurara, a'a babu wannan, dole sako ne daga baki zuwa kunne. To kaga shi da sai da ya mutu ma da shekara 10 aka aihe shi, kaga ƙarya ce kawai yake yi. To sai a ce wannan hadisin bai tabbata ba, saboda tun nan an samu matsala. Ko kuma wani ya zo ya ce na ji Musa misali ga Ibrahim, to kuma sai a samu wani a ce sunan shi Isa a gaba, to yanzu shi wannan Ibrahim Musa shi ne harko shi ne na ƙasa, sannan sai Ibrahim, sannan sai Isa ko? To yanzu sai Musa sai ya zo ya ce ya ji daga Isa, shi kuma Isan nan da aka diba sai aka ga watakila ya aihe shi ko ya zama kakan shi Musan ma, to kaga shi ma ba zai an tsallake ba, wannan nake so in kawo saboda duk iya cikin misali na harko irin wannan. Misali na biyu shi ne mutum sai ya zo ya ce misali na ji ko kuma an san shi da rukun amana da hadda, misali yana da harda kan wataran sai ya samu matsala, to daga lokacin da ya samu matsala hardin nan, to daga wannan lokacin malamai suke tsaye da amsa hadisi da ya gare shi, saboda baya kiyayewa zai iya faɗin abinda ba haka ne ba, saboda bai harda ce ba, amma akwai wanda suna da hadda za a kuma akwai wanda daga rukun amanarsu gaskiya an ce an samu wani bawan Allah da ya tahi ya yi taku tattaki da kafa zai tahi wajen wani amsa hadithi kwaya guda, yana zuwa wajen wannan bawan Allah an ce kusan ya yi tafiyar wata guda, yana zuwa wajen wannan bawan Allah gidan shi sai ya tadda wannan bawan Allah yana madabba ƙarya, ma'ana yana kiran dabba ya ɗauki wani abu kamar akwai dussa ko ciyawa a ciki, yana madabba ta zo ta ci, shi kuma yana so ya kama ta ne, tana zauwa babu komi a ciki, iya kallon wannan abin sai ya juya ya ce wanda ya yi madabba ƙarya to wallahi zai iya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya, wannan ba za a karɓi hadisi a wajen shi ba. Kadiba kaga irin wannan mataka tsantsankin ne ake bi a samu hadisi a ce ya tabbata, to amma wai sai mutum kuma yana jayayya in an ce mishi hadisi ya inganta, kadiba irin hanyoyin da aka bi, to irin wannan hanyoyin ne ake bi wa don a samu hadisi ingantacce. Sannan kuma za a iya samu ga si sahabi wannan ga tabi'i ga sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai tabi'i ko kuma atba'ut tabi'in wanda ba almajiran sahabbai ba sai su ce sun ji daga sahabbai, shi kuma akwai tabi'i tsakanin su, kaga wannan duk iya daga cikin abin da ba a karba abin da ya shahi hadisi daga wani, ko kuma mutum yana da bibliotheque shi da ya rubuta hadisai ya shi daga wani ya shi daga wani, kawai sai aka wayi gari bibliotheque din nan tashi maktaba shi ta kone gobara ta same ta, shi ma za a tsaye da amsa hadisi daga wajen shi, matukar ba an san yana da hadda ba ya haddace wannan abubuwan. To a takaice dai irin waɗannan hanyoyi ake bi wa a tantance hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa su ahlus sunna abinda yasa ake ce musu ahlus sunna, saboda su sun rike dole sai sunna ingantatta wanda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa ake ce musu ahlus sunna. Sannan kuma su bayan sun yi aiki da Alkur'ani suna bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, abinda ake nihi da sunna duk da malam bai kawo shi anan ba, domin shi da yace ma hiya sunna sai yace hiya diddul bid'a, yace ita ce kishiyar bid'a, to abinda ake nihi da sunna shine abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw amalin aw taqrir, abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin na daga magana ne, manzon Allah ya ce ku yi sallar asubahi raka'a biyu, wannan magana ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi ma iyayenku biyayya, wannan magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan sunna ake kiranta ita ma aw amalin, ko kuma aiki, aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bi ma'ana na ibada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yin sallar az-zuhr raka'a hudu yayi, mutane suna gani wannan aiki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sanya tufafi, ya sanya tufafin shi ne bai kai idan sahu ba, kai yana ma nisfu saq tsakiyar kubri. Anan akwai shubuha da ake kawo ma mutane, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fi an-nar, duk abin da yayi kasa da idan sahu na daga izar jefton da mutun ya sa, to yana cikin wuta. Anan wai saboda mutane sai ka rasa gane mutane wace irin kwakwalwa gare su ba, wani dabbanci ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su wai sai su ce ai manzon Allah bai taba sa wando ba, ai to saboda me ku zan ku ce a dage wando, ai manzon Allah zane ne yake sa, saboda haka sai ku ce a dage zane. Wannan babu ilimi, babu hikima a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su, su al'ada su shine sanya gefto. Ko yanzu wanda ya tafi Makka, in ka tafi me kake harami, me kake sawa harami kake sa, ba wando kake sa dogo ba, gefton nan ake daurawa. To al'adar Larabawa ce wannan gefton suke sawa. Wannan shi ya bayu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wannan gefton, ba wai dan akan gefton kadai ake magana ba. Illai za a diba, menene illar? Shine sanya tufafi ga namiji ya huce idan sahu, ko menene, ko jallabiya ce, ko wando ne, ko ma menene, shine kawai abin da za a diba, ba wai zanin ake dibawa ba, a'a menene yasa? Domin hatta a yanzu idan ka tafi irin su Sudan, zaka samu zani ne suke sawa maza, ba wando suke sawa ba. Zaka dibi kuma wani kasashe wanda al'ada ce mata kuma suna sa wando, ba su sa bushe, ba su sa bushe ko zani. To wannan ba wai kawai ana magana akan zanin ne ba, rashin ilimi, kamar yadda malam yace dabbanci ko na makamancin haka, wallahi shine sai ka rasa gane menene wannan. Ana magana akan namiji idan zai sanya tufafi, ba wai shi me yake da suna izar kin kadai ake magana ba, domin Allah madaukin sarki ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim, kalimomi wa'inda suke masu dimbin kalma ce daya, manzo Allah zai yi furuci da ita, amma ta dauki abubuwa da yawa. Wai da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat, sani dai kadai aiki baya ingantuwa sai da niyya, kawai a'mal aka ce ayyuka ba su ingantuwa sai da niyya. Amma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali a can gaba cikin hadisin, sai yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Manzon Allah yace in mutun yayi hijira, hijirar shi ta kasance don Allah da manzon sa, to ladan sa sakamakon sa yana ga Allah da manzon sa. Wanda kuma ya hijira saboda dukiya, duniya yake nema, ko kuma saboda wata mata da yake so ya aura, to hijiran nan tashi ta allaka ne da wannan abin da ya hijira zuwa gare shi. Kaga wannan me yake nuna? Ba ana nufin sai hijira kadai ake yi don Allah ba. Me yasa anan buku ce hijira kadai ake yi don Allah ba? Buku ce sallah bayan ta don Allah ba? Ai manzo Allah hijira kadai ya wani? Saboda manzo Allah yana da kalmomi ne wa'inda in ya fade su sai a auna su, sai a dauko ayyuka gaba daya a dora. Kaga wanda zai nan ana magana akan yin aiki don Allah, sallah ta shiga, ibada, azumi ya shiga, haji, zakka, duk sun shiga, yanka sun shiga. In zaka yi don Allah zaka samu lada a wajen Allah, in kuma baka yi don Allah ba, ladan da zaka samu ba zaka samu lada a wajen Allah ba, sai dai kawai abinda mutane za su hadi maka. Karatun Alkur'ani in kai don Allah zaka samu lada, in baka yi don Allah ba, dan a ce kana da zakin murya, dan a ce ka iya karatu, ba zaka samu lada a wajen Allah ba. To haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asfala min al-ka'bari min al-izar, ba wai ana magana akan gefton kadai ne ba, a'a illai kawai abin ya huce idan sahun ka shine ake magana ko kowane irin abu ne, in dai kai namiji ne. Amma mata su ana so su sabtar da tufafin su, to wannan aw amalin aw amal kenan, ko kuma aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata, aw taqririn ko kuma sunna takririyya. Abinda ake nufi da sunna takririyya shine wani mutum yazo yayi wani abu wanda addini ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma manzon Allah ya shiru bai ce komai ba, domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne dan ya koya yanda ake ibada, ya kuma gaya ma mutane ya hana su yin abin da yake sabon Allah ne, abin da ba daidai ba. To kaga ko duk abin da za a yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru, to bi ma'ana abu ne mai kyau. Sunna ce takririya, ba wai abu ne wanda yake bai da kyau, domin Laraba suna cewa as-sukut ridan, yin shiru ka yarda ne. Mace ce aka zo aka tambaye ta ke kina son wancan, kina son wane tai shiru, bi ma'ana ta yarda tana son shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi abu a gaban shi sai yayi shiru, to wannan shi ma ana kiran shi sunna takririya. To wannan shine ake ce ma sunna, da aka ce sunna listimsakihim bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda suna ruko da sunnar manzon Allah irin wannan abubuwan. Wataƙila ya faɗa ne, wataƙila ya aikata a aikace ne an gani, wataƙila kuma an yi a gaban shi bai ce a fasa ba. Wannan shine ake nufi da sunna, saboda malam bai kawo ba. Shi malam yace as sunna hiya diddul bid'a, yace kishi ya bid'a ce ita sunna, bi ma'ana wannan yake nuna maka ashe duk wanda yake yin bid'a to akwai matsala gare shi, domin in zaka yi bid'a to ka kore wata sunna ne, saboda kishi ya sunna ita ce bid'a. Da zaran an samu bid'a to an hana ka yin wata sunna ne da zaka samu lada. To shi yasa sai malam yace to ita kuma al bid'atu hiya ihdathu amrin, shine kazo da wani abu fi dini cikin addini, yashi bahu an yakuna minhu, yana kwatankwaci ya kasance ho kamar addinin nan ne, walaysa minhu, yace amma ba shine ba. Bari mu baku misali daga cikin abin da ake yi wanda bid'a ne. Mutane malamai sun yi ittifaki ga baki ɗaya bid'a ne, shine abin da ya shahi idan an kare sallah sai ayi addu'a gaba daya, salati goma da annabi, salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba addini bane ba, addini ne, karanta salatin manzon Allah addini ne, kai har Allah da kanshi yace shi Allah da kanshi yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, mala'iku suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, kai bal kuma sai Allah yayi umarni ga masu imani yace ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya ku wanda kuka yi imani dukan muku muna kyauta zaton muna da imani, kenan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati abu ne mai kyau, umarni ne ma na Allah. To amma yin salati ga manzon Allah bayan sallah wannan shi kuma bid'a ce. Me yasa? Saboda akwai sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da zaran an kare sallah. Da zaran baka yi ta ba ko an hana ka yin sunna, an sanyo ka kai bid'a. An hana ka kai abin da yake daga manzon Allah, an sa ka kai wani abu wanda kawo shi akai salatin manzon Allah, salati addini ne, ibada ce. To kaga shi yasa almalin yace yashi bahu an yakuna minhu, shi ho wannan bid'a tana kama da addini. Shi yasa wani malami na wanda sunansa da yazo bayani akan bid'a yace ita ho ita ce tariqatun fid-dini, yace ita bid'a hanya ce aka kawo cikin addini, yace muhtara'a, wadda aka sanyo da ita, aka shigo da ita, aka farar da ita, ba wai addinin bane ba, tana kama amma da shari'a. Idan aka yi rasuwa, idan aka yi mutuwa, akwai abubuwan da ake dayawa wanda ba addini ne ba. Za a zo za a ce a sabke ma mamaci Alkur'ani, ina aka yi wannan, ina aka samu wannan? Karatun Alkur'ani bai da kyau? Yana da kyau, karanta Alkur'ani yana da kyau, amma wannan abun da aka ce in an mutu a karanta mishi Alkur'ani, wannan shine bai zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Menene ya zo daga manzon Allah? Shine ku yi mishi addu'a, fa innahu al'ana yus'al, haka manzon Allah yace addu'ar ku yake da bukata, domin a yanzu ana tambaye shi, ku roƙa mishi ya samu dacewa wajen amsa tambayar nan. Shine abin da mawaci yake da bukata, addu'a.
baya da bukatar karkai duk wanda ya karanta alqur'ani hadisi ho ya zo karara manzo Allah ya ce man qara'a harfan min kitabillahi duk wanda ya karanta harafi daya daga cikin littafin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu bihi hasana yana da kyakkyawa guda wal hasanatu bi ashri amsalha manzo Allah ya ce ita kuma kyakkyawan nan guda lada goma ne bi ma'ana manzo Allah sai ya bada misali da kanshi yace la aqulu alif la mim harfun manzo Allah yace ban ce muku ba fa alif la mim harfi guda ne yace a walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun manzo Allah yace alif la mim harfi ne guda uku duk wanda ya karanta su yana da lada 30 to dan Allah dan annabi kadiba ka jiha manzo Allah yace duk wanda ya karanta yana da lada 30 ku yanzu bakin ciki da hassada da ketace kuke ma mamacin ku in kun zo kuna karatun alqur'ani domin duk wanda yake karatun alqur'ani shine yake samun lada kawai kai ne kana alhamdulillahi rabbil alamin kana ta karama kanka lada shi kuma yana kwance yana bukata addu'a ku roke Allah gafarta mishi kai kuma kazo kana ta karama kanka lada maimakon kai mishi addu'a ka nema mishi gafara kai kazo kana karatu kana samun lada zaka zauna ka ringa roƙa mishi Allah ya gafarta mishi ne kai wani yankunan ma in kace irin su da magaram ko irin su maradi ko amma kamancin haka idan aka yi rasuwa an taru kafin a dauko gawa domin mu can zaka ga ba can ake zuwa ayi magawa sallah ba ana zuwa morga a dauko gawa a zo da ita gida ayi sallah sannan a tafi to kafin a zo da gawa zaka ga an zauna sai ka ji wani ya tashi yana istighfari ake sha bi ma'ana kowa yana da tabijin shi yana astaghfirullah astaghfirullah wai ga mai bukatar ku nema mishi Allah ya gafarta mishi kai ka zo kana astaghfirullah ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini shi ko ga wanda ya mutu wanda ya kamata ku ce ya Allah ka gafarta mishi amma wai ya zauna yana Allah ka gafarta mini ni ha a ce za a karanta suratul yasin a sabke amma kabarta sai an sabke eh in an zo sa abin ne zaka ga duk wani abu in an ce ma bid'a ne to sai an hana ka yin sunna bari mun yi muna bayani akan abin da ya shafi mutuwa bari in kawo muku misali ku gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu ayi gaugawa a kai shi zuwa makabarta ayi gaugawa ku saurara da kyau ayi gaugawa duk wanda yake rayuwa a yankin da magaram ko irin su maradi da sauransu zaka ga idan an dauki gawa a hankali ake tafiya a saman mota shi kuma manzo Allah ya ce ku yi gaugawa ku kuma kun zo kuna tafiya a hankali shi ko ana so ku yi gaugawa ku je ku kai shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin biyu guda ne in mutumin kwarai ne to in kuna yi a hankali kun kamar kun ki kai shi wajen Allah da wuri ne domin rahamar Allah ce zai tayi an kuma mutumin banza ne manzo Allah ya ce bala'i ne akan ku kuyi sauri ku je ku aje shi ai sauri ake so kaga da aka kiyin sauri sai ake a hankali kaga an saba ma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an shiga makabarta an tar da masu aikin me yake da suna kabari suna aiki manzo Allah yana dukawa ne yana tsugunnawa har masu aiki su kare aiki amma mu kuma idan mun je ana aiki ne za a tsaya ka tai da yankin da magaram da irin su wannan saboda nan da sauki saboda zaka ga a tsaye ake da sauransu amma can zaka ga idan ana aiki a tsaye ake ana aikin kabarin wai sai idan an kare an sa an binne kuma sai kaga an tsugunna shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka binne gawa to zai tashi ne sai yayi addu'a a tsaye ake addu'a amma sai a ce a tsugunna sai kaga an tsugunna ko kaga an saba sunna shi yasa wannan tarifin da malam yayi na mahiyya sunna yace hiya ziddul bid'a wallahi ta dace kware domin ita sunna kawai kishiyar bid'a ce da zaran bid'a ta zo to kishiyar ta sunna ce shi yasa in an ce kai sunna to wani da ya zo ya dora ka akan wata hanya ya hana ka yin abin da ya shahi abin da ya dace ne a takaice dai yan uwa masu girma kenan ita sunna ita ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ya aikata aka gani ko kuma aka yi a gaban shi bai yi magana bai ce a hasa ba a takaice wannan shi ne ake ce ma sunna wannan kenan shi zai zamanto mun zo ƙarshen tambayar mu ta mahiyar sunna za mu tashi a tambaya ta mahiyar bid'a duk da mun yi amma za mu tashi a kanta saboda alaƙata da tambaya ta gaba idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu a sati na gaba kamar yadda na ambata a wancan satin shi ne
wannan sati mun yi karatu ranar Lahadi, kenan sati mai zuwa za mu yi karatu ne ranar Asabar insha Allah ta'ala. Da fatan abin da muka wadi daidai, Allah madaukin sarki ya sa mu yi tarayya cikin ladan, inda mai kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.